Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumin da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da shirinmu na daren yau Litinin 21 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa shugabannin malaman musulunci a Ghana sun buƙaci ECOWAS, wacce take yunkurin maida Nijar tafarkin demokradiyya, ta kiyaye ɗaukan matakin soja domin gudun irin halin da al'umma za ta tsinci kanta a ciki. Muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da kuɗin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da Najeriya ta ayyana, wanda ta ce za ta baiwa gwamnonin jihohi su raba wa al'umma. Kazalika, za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata, wanda shugabannin su ya gargadin katsa London daga waje, yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka, wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na mairo da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa, idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na kasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma a aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kaɗai ake halattawa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargaɗin cewa kusan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin, a lokacin da tarkacin da zirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida, a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin saman mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a wasu filayen tashi da saukar jiragen sama na Rasha na wani ɗan lokaci, amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan. Kasashen Rasha da Ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matuƙa don tunkarar junansu tare da yin ɓarna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin Copenhagen a yau Litinin, kwana guda bayan da Denmark da Netherlands suka sanar da baiwa sojojin Ukraine jirgin yaƙi samfarin F-16 ƙirar Amurka. Kasashen Rasha da China za su yi ƙoƙarin samun ƙarfin siyasar tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a taron ƙolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Firaministan ƙasar China Xi Jinping na halartar taron domin jaddada burin diflomasiyya da ƙasarsa ta zuba a cikin ƙungiyar a matsayin wata hanya ta cin burinta. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta Kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun ƙasa da ƙasa ta yi masa. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana kubuta faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang, babban sakataren kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kungiyoyin sun samu kashi 7 cikin 100 kawai na dala miliyan 45 da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar Sudan. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar Sudan kamar yadda suka yi a lokacin da suka yi gaggawar taimakawa waɗanda suke tserewa daga mamayar da Rasha ta wuyi Ukraine a bara. Sudan ta faɗa cikin rudani a cikin watan Afrilu lokacin da rikici ya ɓarke tsakanin sojoji da karin sa kai na RSF. Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice daga yarjejeniyar na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu farashin shinkafa ya tashi goren zabi, kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin hadari. Farashin shinkafar Vietnam al-misali ya kai na sama da shekaru 15. Tun ma kafin takunkumin na India, kasashe sun riga sun fara sayen shinkafa cikin hazaka a tsammanin karancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da barewa gudata da hawa farashin kayayyaki. Daga ƙarshe a yulitin hukumomin Isra'ila sun ce wanda ake zargin Falastiniya ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin Hebron, kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa. Rundunar sojin ta ce dakarunta na ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin. Harin na ranar Litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan Isra'ilawa biyu a ranar Asabar a yammacin kogin Jordan.
To, a gaida Sir Filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana. Shugabannin Musulmai a ƙarƙashin jagorancin limamin limaman Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu sun yi kira da a guji ɗaukan matakin soja wajen maido da mulkin demokradiyya a ƙasar Niger, domin yin hakan zai iya haifar da nawa da rasa rayukan jama'a. Kana zai jefa al'ummar da ECOWAS take kokarin karewa cikin zulumi. Sun bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai da ofishin limamin limaman na Ghana ya shirya domin bayyana matsayar musulman Ghana kan dambarwar Niger. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Idris Abdullahi ya haɗa mana.
Na gode ma malluman manyan da suka taru a nan saboda waƙen da ya abubu a ƙasar Najeriya. Allah ya wura cikin Alƙur'ani, Allah ya ce mu ne mugune yan uwan juna ne, abinda zai zo tsakanin yan uwa guda biyu a jiha. Muna gode ma Allah abinda ya abubu a ƙasar Najeriya ba duk da jini ba. Na roƙo manyan da suke riƙe da wannan maganan nan su shiga ciki abinda za a yi na gyara kar ya zama zub da jini tsakanin yan uwa domin mu samu zama lafiya.
Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin hada taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin kungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahlus Sunna wal Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Maulvi Muhammad bin Saleh shi ne ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin.
We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger.
Ce mu a matsayinmu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana, mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Niger. Sun yi Allah wadai da juyin mulki baki ɗaya tare da kira da a yi adalci kamar yadda Alƙur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da za a ɗauka, kuma ya yi la'akari da buƙatun mutanen Niger tare da kiyaye tsaronsu. Shugabannin sun ƙara jaddada cewa kada ɗauki matakin soji domin yaƙi a Niger zai ƙara ta'azzara batun ta'addanci da yaddabi yankin. Ya ce maimakon haka a ci gaba da diplomasiya.
We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue.
Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su ɗauka kan juyin mulki a Niger tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron, limamin ƙungiyar Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da Zaimin Tijjaniya Sheikh Abdul Wadud Harun Sisi sun yi muryar Amurka ƙarin bayani.
Ni ne Abdul Wadud Harun Muhammad Tijjani, leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. Sakonmu nisba ga abin da ke faruwa a ƙasar nan na Niger. Kai ne muka haɗu mu ba su haƙuri, mu ba Afirka haƙuri, maksadi dai ɗaya ne, Najeriya da Niger abu ɗaya ne, Nigeria Ghana abu ɗaya ne, Africa mu duka mutane ɗaya ne, in wani abu ya taba ɗaya ya taba mu duka, kan haka muke neman a daidaita akan tebur ba da makami ba.
Sai Sheikh Abubakar Kamal Liddin a nasa bangaren ya ce,
shi wannan ku da aka yi daga Niger an yi wannan ku kuma mutane kasan sun na'amu da wannan ku, ko da yake ku abu ne wanda yake mun tofi nuna wani abu da ya dace ba, to amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mu ta lissafi kan cikowar lokaci yadda za a yi a gyara nan zuwa gabar kara yi, shi abin da ya kamata mu yanzu yaki da ya kamata mu shi ne mu gyara wato tattalin arzikinmu, a bar zalunci, a bar cin hanci, mutane su ga kamar lalle waɗanda ke tsayawa matsayinsu suna tsayawa matsayinsu ne saboda su ƙara lafiyarsu da tattalin arzikinsu.
A ƙarshe shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba, a koma ga diplomasiyar addini. Suka ce idan aka bi diplomasiyar addini za a yi nasara. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi da wannan rahoto, yanzu sai rahotonmu na musamman akan bada tallafin rage raɗaɗin rayuwa a Najeriya. Sani Shaibu Malumfashi, gare ka.
A Najeriya, kwancin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kuɗin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kuɗin makarantu na manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba ta ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi, sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. Dede don a tallafo tattalin arzikin ƙasa. Juma'a da ta gabata ne shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta baiwa kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan 5 don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin ƙuncin da ake ciki a halin yanzu. Ko da yake dai al'ummar ƙasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu, amma akasarinsu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki, kamar da yadda wannan malama Sa'a Muhammad ta yi bayani.
Muna godiya ga Allah da ya kawo mana wannan tallafi, muna cikin halin tsanani da kunci. Muna roƙon waɗanda aka ɗora mu alhakin rarraba kayayyakin nan ya kai gurinmu, mu mata waɗanda ba mu da mazaje da masu marayu da waɗanda ma ke da mazan sun gudu sun basu. To muna roƙon shugabannin da aka danƙa mu wannan su taimaka su ba talakawa, kada su ƙara mu mai ƙarhi-ƙarhi, saboda wallahi mata muna cikin hali.
Sunana Komar Shafa'atu Salihu Labkaura, Executive Director Voice of Women and Child Initiative. Alhamdulillah, muna godiya da tallafin da shugaban ƙasa ya bayar a siyaki a raba ma al'umma. Ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata, ina nufin Jawarawa waɗanda aka saka aka bari da ƴaƴa gabansu, sannan kuma da kuma mata waɗanda mazajensu suka rasu suka basu da marayu. Alal hakika irin waɗannan su suka yi buƙatar a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a ɗan taimaka musu suna nan. Wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na ƙwarayya aka ba su, to insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda. Ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne, ya kamata a samu hannu na ƙwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan, ya kasance abin nan ya kai ga gaci kowa ya samu waɗanda ake da nufi a taimaka ma su ma sun samu.
Hajiya Shafa'atu Labo, shugaba na ƙungiya mai zaman kanta da ke ƙoƙarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shikau Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dibi lamarin.
To ni tsakani na da Allah is a good developer, abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata. Amma abun da muke so ku lura da shi, da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun ɓoye, kuma shi ne aka cewa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi shi suna ƙara ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin kazana ya kai 55,000. yanzu an ce gwamnati an ba su kudi biliyan kaza. Bayan can mutanen za su taho da wannan masarar, sai farashin wannan masarar ya kai 100,000 in ba a yi wasa ba, in ita za a saya. Amma abun da mu muke gani zai fi kyau idan zai yi kuma akwai store da aka ce an sa masara kamar irin na Madina kaza nan mun san akwai dutsen ma inda aka aje irin waɗannan abubuwan, to gwamnati ta sai wannan abincin. Domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya fi sama, sai ta so wancan ta rage shi. Can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa, farashin shi ya sauka. Sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah. Wasu za su samu, wasu ba za su samu ba. Guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode. Dama tuntuni haka ake yi. Gwamnatin a yana badawa.
Shin ko yaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan saƙo na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badar Jikamshi ya yi ƙarin bayani.
Shi wannan tallafi akwai yadda take so a yi su, domin za a sai shinkafa tan 100,000 da kuma masara tan 40,000 da kuma takin zamani domin amfanin manoma. Gwamnatin jihar Katsina ƙashin Malam Dauka Umar Radda za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta yi ma al'ummar jihar Katsina adalci wajen rabon wannan kaya. Ba mu tunanin cewa za a wala wani a ce ɗan jam'iyyar APC ne, a ce ɗan jam'iyyar PDP ne, ko Abga ne, ko wata jam'iyya. Dukkan wanda yake ɗan jihar Katsina ne gwamnatin Malam Dauka Umar Radda za ta amfanar da shi.
Sunana Mustapha Jafaru Kaura, mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare. Zancen wannan sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kankari ne, saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsugunne ya samu gwamnatin Dauda Lawal, domin an naɗa a ƙarfan kwamiti tun asali. Babu wani tunani ko haufi don gani da cewa za a yi wani tsambari wurin bayar da tallafin nan idan an tashi. Ba da jimawa ba, idan aka fitar da tsarin da criteria din yadda za a raba abin, insha Allah mutane za su ga da cewa ba a yi wani niyyar tsambari ba. Dauda Lawal ba ya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan, duk ɗan jihar Zamfara nashi ne, shi gwamnan kowa ne. To don haka wannan tunani ma a bar shi, ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ci yanzu a jihar Zamfara.
Kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan. Dr. Ahmed Abubakar, Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, ya ce yi wa jihohi na Najeriya kuɗin goro wajen ba da kuɗin tallafi bai yi daidai ba.
Ni a nawa fahimta ne cewa wannan rabon da aka yi equally ga baki ɗaya a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da Lagos, ya kamata a ce nasu ya fi na sauran jihohi. So da al'ummarsu sun fi yawa fiye da sauran jihohi kamar su Zamfara, kamar su Ebonyi, kamar su Abia, haka ba su da yawa kamar Lagos da Kano. Baya haka kuma tunda rashin aikin ya yi yawa ga matasa, da gwamnati ta yi ƙara ɗaukan matasa aiki kamar ɓangaren cimisi, misali 'yan sanda da sojoji, tunda insecurity ya yi yawa particularly a arewacin Najeriya, da za a da amfani da wannan kuɗin a ɗaukar youth a matsayin aikin 'yan sanda da sojoji zai taimaka sosai. Tunda za mu ɗauko wannan yaran aiki, ana biyan su wannan albashin, za su taimaka ma iyayensu, matansu, 'ya'yansu da suke zama da su.
Shin ko yaya Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum, zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar?
Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu, kowa ya je zai sai mai da sauki. In za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki. Amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye, ba fa zai kai ga kowa da kowa ba. Domin in ka duba, yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha biliyan 5.5 na naira. To mu ɗauka kamar jihar Kano, masu mutane kusan miliyan 20, ka ba su biliyan 5, mai biliyan 5 zai yi a Kano? Inda a ce za a raba mu mutanen Kano wannan kuɗin ne gabaki da kyan ne wani zai samu naira 500. Ka duba kamar Bayelsa, duka yawansu ba su wuce miliyan 3 ba ko miliyan. Ka ɗauki biliyan 5 ka ba mutanen Bayelsa ko Abia State, sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen Kano ko ka ba mutanen Katsina ko ka ba mutanen Kaduna. Ai, kaga ba a yi adalci ba. Ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa, abinda za a yi sai a duba yawan mutane, sai a ɗauko kuɗin nan a raba shi, kowace jiha a ba ta daidai yawan mutanenta. To nan ne aka yi adalci. Bugu da ƙari kuma a nan ma an sani. Yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasar nan da ake yi, in ka duba kafin a raba ma kudin da aka samu daga bangaren man fetur su jihohin nan da su ake samun mannan a wurin su saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurbacewar muhalli akan cire masu kaso 13% a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu. To me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma ai wannan kaso? To anan kira na ga shine wakilanmu da ke National Assembly. To ya kamata Sadu da shugabannin National Assembly su janyo hankalinsu. Kai wannan abin fa da ake yi akwai gyara, saboda haka muna bukatan ku je ku sauna da shugaban kasa, tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba, a sake duba yadda za a yi wannan kaso din a bisa adalci. Sannan kuma yanzu an ce shugaban kasa ya bada kowace jiha trela 5 na shinkafa, buhu 3,000 kenan ko? Ka ba Bayelsa 3,000, ka ba Kaduna 3,000, inda za a raba su kawai a karamin local gama a jihar Kaduna. Akwai wayanda kofin madara din nan ba za a samu ba.
Hakika raban kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki, wanda kowa ya ji a jika, sai fa sahihan mutane masu amana. Raban kayan agaji bai daya na da bukatar dibawa don a yi gyara, sabanin hakan ta yiwu talaka a yi maiwa ka cika tashi. Sani Sha'ibu Malumfashi, murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
In za ka faɗi gaskiya, komai taka ja maka kabiya, haka ne editan na gaskiya, wadda tafi dubun zinariya. Sai mu gode Allah shi daya, don shi ne sarkin gaskiya. Ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya, da mutum aljan da mala'ika, dabbar sarari da tamaliya, mulki iko da daula duka na ga sarki Allah shi daya. Shi yake ba wanda ya so duka, ya sarautu a lardin duniya. Shi yake karɓe ta ga taliki don ya ɗanɗani wahalar duniya. Shi ka girmama wanda ya so duka, shi ka sanya waɗansu su sha wuya. Shi ka cusa dare a cikin wuni, kuma ya zaro hasken safiya. Shi ka rayawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi daya. Ikonsa a kan komai yake, a ruwa da tudu da samaniya. Alwakilu mu dogara dogarai, zahirin mu da ɓoye a zuciya. Mu amince zai mana taimako.
Madalla, wannan haka yake. To masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙasar Spain dai ta kafa tarihin lashe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata karon farko. Yau bayan ƙwallon da Olga Carmona ta zura mata tun a rabin lokacin wasansu na ƙarshe da suka fafata da ƙasar Ingila a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata a ƙasar Australia. Wannan dai ya bata nasara kan ƙasar ta Ingila da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe ta gasar. Duka ƙungiyoyin biyu, wato na Spain da Ingila, sun buga wasan ƙarshen ta gasar ne karon farko a tarihinsu. Wannan nasarar ta baiwa Spain damar ɗaukar fansa kan kashin da Ingila ta bata wasan kwata final ta gasar nahiyar Turai a shekarar da ta gabata, wacce Ingila ɗin ta zama zakara. Spain ta kasance ƙasa ta farko a Turai da ta lashe kofin na duniya na mata tun bayan ƙasar Jamus da ta lashe shi a shekara ta 2007, yayin da kuma ta kasance ƙasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara da aka fafa ta gasar ya zuwa yanzu. Haka kuma yanzu ta bi sahun ƙasar Jamus ɗin, inda suka kasance ƙasashe biyu kaɗai da suka taɓa lashe gasannin cin kofin duniya na maza da na mata baki ɗaya a duk duniya. To sai dai a bangaren kasar Ingila jagorar ƴan wasan wato Captain Millie Bright ta ce wannan rashin ya taba zukatansu sosai. ƴan matan na Ingila sun yi fatan kasancewa babbar kungiyar ƙwallon kafar kasar ta farko da za ta daga kofin duniya tun bayan da ƴan wasa maza na kasar suka taba lashe shi sau daya shekara ta 1966. Bayan da manyan kungiyoyin ƙwallon kafa a duk faɗin duniya suka yi ta jerin gwano a zawarcin dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya. Daga ƙarshe shugaban kungiyar ya fito ƙarara ya ce ƙwallonsu. Aurelio De Laurentiis ya bayyana a gaban manema labarai musamman don warware zare da abawa kan jita-jitar sayar da dan wasan inda ya ce sam kungiyar ba za ta sayar da shi a wannan bazara ba. To sai dai duk da haka Laurentiis ya ce kungiyar ta yi shirin kota kwana na samar da wani shahararren dan wasa idan har sun haɗu da kaddarar rabuwa da Osimhen. Matashin dan wasan na Najeriya mai shekaru 29 ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata inda ya kasance dan wasan da ya fi kowa zura ƙwallo a gasar Serie A. Kana kuma hakan ya taimaka wa kungiyar tashi ta lashe gasar ta bana. A kasar Amurka kuma kungiyar ƙwallon kafar Inter Miami ta sami nasarar lashe kofin gasar League na farko a tarihi. Lamarin da suka ta'allaka da samun shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi. ƴan wasan kungiyar sun daga Messi a tsakiyar fili domin jinjina ta musamman. Bayan wasan da ya jefa ƙwallo ta 10 a cikin wasanni 7. Kungiyar ta Miami dai ta so makakar wasanni ne da gagarumin koma baya a wannan kakar wasannin. Kafin zuwan Messi tare da wasu tsofaffin takwarorinsa na kungiyar Barcelona Jordi Alba da Sergio Busquets. Tun daga ranar da Messi ya koma kungiyar kuma a watan jiya ba a koma doke ta ba a dukkanin wasannin ta 7. Kuma yanzu haka ta kama tafarkin lashe kofin league da ya kumshi manyan gasannin MLS da kungiyoyin gasar league ta kasar Mexico. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wasan da labaran wasanni daga nan Washington DC. Masu sauraro kafin mu sallama da ku yanzu gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice.
Dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadi da ta gabata domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabanninsu ya gargadin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon shekaru 3. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargadin cewa kutsan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin tarkacen da zirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki 3 a birnin Johannesburg. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana kubuta faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang, babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice daga yarjejeniyar na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Litini sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Levis Gresham da ma injiniyanmu na yanzu Patrick Deya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari. Ma'asalam.